الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكانا وتا أشرن دترا غا وتا شابي وشكرتا afwan yau 29 ga watan 12 shekara ta 2013 a lissafin turawa wanda shine ya dace da 27 ga watan safar shekara ta 2010 shekara ta 1400 da 35 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a cikin garin Kano a kofar Nasarawa littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana da take cewa dukkan wanda ya mutu aka yi masa kuka yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi sai muke magana akan kalmar yu'azzabu me ake nufi da al'azab mala albani Allah masa rahama yake cewa daga cikin malamai akwai wanda suka tafi akan ra'ayin kalmar yu'azzabu yu'aqabu ma'ana lalle za a yi mutum azaba a sa shi a wutan jahannama a azabtar da shi saboda an masa kuka idan bai yi wasiya kar a masa kuka ba ra'ayi na biyu suka ce a zai share dadin kukan ne lokacin da ake masa kuka a rayuwarsa ta barzakhu to za a rinka sanya masa radadin wannan kuka suna gamawa kuma sai radadin ya tafi shine nan yace walaysa almuradu anna Allah yu'aqibuhu bi buka'il hayy alayhi wal'adhabu a'ammu min al'iqabi kama fi qawlihi as-safaru qita'atun min al'adhabi walaysa hadha iqaban ala dhanbin wa innama huwa ta'dhibun wa ta'allumun mala yake cewa ba ana nufin azaba da za a sa mutum a cikin wutar jahannama ba wannan shine ra'ayi daga cikin rayukan malamai saboda kalmar azab din tana da fadi ta fi iqab kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ce as-safaru qita'atun min al-azab as-safaru qita'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba to kaga ni amfani da kalmar azaba amma ana nufin a saka a wuta ai ma azaba a azabtar da kai amma hukuma ne ba haka ake nufi ba wahala mana safari tafiya wani bangare ne na wahala da dan adam wato zai sha ba ana nufin wato hukuma za a yi wa mutum akan zunubi da ya aikata ba mala yace wa qad yu'ayidu hadha qawluhu fil hadith istisa abrakid yace fi qabrihi akwai hadisi na biyar da hadisi na shida da yazo yace ana yi masa yu'azzabu fi qabri a cikin qabri kaga wannan yana nuna mana cewa ba azaba ne na wutar jahannama ba kenan tunda ai kaga a qabri ba za a yi mai azaba wutar jahannama ba malai yake cewa wa kuntu aminu ila hadha almazhabi burhatan min az-zaman thumma badali annahu da'ifun li mukhalafatihi lil hadith as-sabi' alladhi qayyada al-adab bi annahu yawm al-qiyamah yace kamar yanne yanzu aka ja ku kuka tafi kuma kuka amince kuka yadda yace ni ma na tafi akan wannan ra'ayi lokaci mai tsawo burhatun min az-zaman to sai kuma nazo na cikaro da wani hadisi wanda wannan hadisi din yana ainihin wato cewa za a yi wa mutum azaba ranar tashin al-qiyamah to kaga wannan hadisin da yace za a yi wa mutum azaba idan aka yi masa kuka bayan ya mutu ranar kiyama to kaga wannan yana nuna mana cewa azaba ce ta jahannama kenan Allah ya kiyaye to bari mu ji malam me zai ce yace wa min al-wazihi anna hadha la yumkinu ta'wiluhu bima zakaru abu ne wanda ya fito fili wannan magana ba za a iya tawilin ta ba da abinda malaman nan suka faɗa kamar yadda ya gabata walidhalika farrajihu indana mazhabul jumhur sancan da yafi inganci a wajen mu shine ra'ayin jumhurin malamai da suka tafi akan ainihin wato cewa azaba din ta hakika ne wala munafata indahum baina hadha alqaidi walqaidi alakhir fi qawlihi fi qabrihi kuma babu cin karo a wajen jumhurin malamai akan wannan qaidi da kuma wanda yace fi qabrihi bal yudammu ahaduhuma ila alakhir a da ko wata riwayar a hada ta zuwa ga irwar ta kawai wayantuju an